Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com. Hear that?
DJ, one on the beat.
What's a rana? Damu on muzaikare. Oh, what's a rana? Famu muzaikare. What's a rana? Kaza wanki zaikare. Oh, what's a rana? Faman ki zai kare. What's a rana? Azaba na zai kare. Hey, what's a rana? Faman na zai kare. Yan waza mu je can sama.
What's a rana? Namu wana zai kare. Hey, what's a rana? Faman na zai kare. Wani damuwansa ilimi dan uwa ka ji da kyawawan rana faman ka zai kare. Wata damuwanta aihuwa erwa ki ji da kyawawan rana faman ki zai kare. Wata damuwanta biyan bukata yawa ki ji da kyawawan rana faman ki zai kare. Yawa za mu je can sama.
Wata rana damuwan mu zai kare. Oh, wata rana faman mu zai kare. Wata rana azaban ki zai kare. Oh, wata rana faman ki zai kare. Wata rana azaba na zai kare. Eh, wata rana faman na zai kare. Yan waza mu je can sama.
Oh, shirama wasu awana ra kar gudasar biya na ku. Ole sarto ama waso kira kar kudasar biya na ku. Ama woshini
watana damuwan mu zai kare. Oh, watana famun mu zai kare. Watana azaban ki zai kare. Oh, wata rana faman ki zai kare. Wata rana azaba na zai kare. Eh, wata rana faman na zai kare. Yan waza mu je can sama.
Azaba na zai kare, bukatu na za su kare, damuwa na za su kare, fama na zai kare. Azaba na zai kare, wahala na zai kare. Dan waza mu je can sama.
Wata rana damuwan mu zai kare.
Wata rana can kama.
Faman mu zai kare.
Wata rana za mu je can sama.
Wata rana azaban ki zai kare.
Wata rana can kama.
Wata rana faman ki zai kare.
Wata rana za mu je can sama.
Wata rana azaba na zai kare.
Oh, azaba na zai kare.
Wata rana faman na zai kare.
Yes, this goes to my lovely mom, Madam Jeep, aka Altine Ibrahim, and to my fellow guys, Mengat, Tibaba, Shibo, and to my best DJ, DJ Winey and Kasemolo. This is your one and only Prince Alfred, aka Stonebanks.
MyDopeJam.com.